صلوا عليه وسلم تسليما
صلوا عليه وسلم تسليما
صلوا عليه وسلم تسليما هذا كلام الله جل جلاله هذا كلام الله جل جلاله هذا كلام الله جل جلاله خير الكلام ولا يمد كماله خير الكلام ولا يمد كماله خير الكلام ولا يمد كماله صلوا عليه وسلموا تسليما
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا سلموا تسليما صدق الله العظيم
الله أكبر
ألا إنها قربة لهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرف قدر سيدنا محمد الرسول الكريم
صلى الله عليه وسلم
وخصه بالصلاة عليه في القرآن العظيم ثم بدأ هو بنفسه وسنى بملائكة كرسيه وأمر المؤمنين بذلك في الذكر الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
صلى الله عليه وسلم
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا العزيز العليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم
صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أولي الفضل الأمين حق قدره ومقداره العظيم صلاة تضيء لنا بها جنه الليل البهيم
آمين
أما بعد يوم مسلمي ماذا دمات ما سورا رمو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام ورحمة
زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية بركمو دشغاشكم وانا وتا شعبان المعظم واتو شهر الصلاة على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وتندعك سوكرد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خليلي إن أردت بلوغ قصدي وإدراك المنى وزوال فقري وترجو أن يكون لك افتخار وتسمو على الثريا برد قدري فأكثر من صلاتك والسلام على المختار قل بكل فخري
صلى الله عليه وسلم
الحمد لله إذا ما أمنت بأجياء مكورو بياني جمد شأن صلاتي جعلنا صلى الله عليه وسلم مك كسى الأمة النبي كما يدعى الله كسى سكسو أكو العامة والخاصة وخاصة الخاصة بيانا muka faɗi cewa akwai musulmi akwai mu'mini akwai muhsini to sai aka bujuro mana da tambaya akan cewa wai shin lokacin da Allah ta'ala ya saukar da inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi
sallallahu alaihi
wasallam ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya koyar da mu kaifiyar salatin ne ko kuwa yaya abun yake domin wato al'umma waɗansu daga ciki sukan yi karo da juna wani sai aje ya karanta wani salati daban a bakin sa wani kuma sai aje ya karanta salatul ibrahimiyya a bakin sa to sai ya zamanto ana samun sabani wani ya ce a shi fa in ba salatin da yake yi ba to duk wani salati bai halatta ba to shine sai dan uwa yayi tambaya akai cewa wai shin Allah ya nuna mana yadda zamu yi ne tunda yace mi salati din ya nuna yadda zamu yi ko kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya nuna mana yadda zamu yi to a gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala bai gaya mana kaifiyar yadda salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba in har salatin da Allah yake yi za a yi to wani har ya mutu wallahi ba zai yi ba domin ajiye mun fada cewa mutane uku ne musulmi su suke yin salatul ibrahimiyya
na'am
mu'minai su suke yin salatul fatihi ne ma ugulika
na'am
saboda me saboda maqaman guda uku ne maqamul islam wal iman wal ihsan to amma wa su ne musulmai khassawa su ne mu'minai khassatul khassati su ne muhsinai to su waɗannan na ƙarshe din muhsinai din nan su ba sa kirkirar salati su fada ko salatul ibrahimiyya ko salatul fatihi lima ugulika a su inwar da Allah ya shimfada suke kallo in har Allah ya ba su ikon ganin wannan inwa to sai salati ya fita daga Allah akan harshen su shine alamtar ila rabbika kaifa madda zilla shine har muka kawo cewa shehu mushe ibrahim radiyallahu anhu yace ra'aitu wa qad madda al muhaymin zillahu yusalli ala abdin ala aljar wa an-najwa to wannan yasa gungun malamai da waliyai suka ta zuwa wurin shi tunda ya gani to ya abun yake dan su ma suna so su yi wa annabi salati
sallallahu alaihi wasallam
to yan uwa yadda kaifiyar take mu fadi domin cewa babu a cikin kaifiyoyi wanda za a ga yawa mutane su rike su yi babu kamar salatul ibrahimiyya dalili Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce mu da mi salati ga annabi rahma sallallahu alaihi wasallam amma bai sanar da mu kaifiyar yadda ake yin salatin ba har sai da ta kai sahabbai su kansu sun kosa tunda dai an musu umurni su yi to ba su san ya za a yi ba sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a riwayar muslim daga abi mas'ud uqbat ibn amr al-ansari al-badri Allah ya kara mar yadda yace atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi majlisi sa'd ibn ubada radiyallahu anhu فقال له بشير بن سعد امرنا الله ان نصلي عليك يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى تمنينا انه لم يساله ابن دي يجي وترانا منا زلزوني صحابان من قال الله صلى الله عليه وسلم انجي ابي مسعود عقبه دان امر الانصاري البدني يجي منا زوني a mazaunin Sa'd ibn Ubada sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yazo mana sai muka tashi muka girmama shi da ya zauna Bashir ibn Sa'd dama gidan su aka zo kawai budan bakin sa sai ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa
sallama
sai ya ce Allah ya mana umurni mi maka salati ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya zami mi maka salati wannan tambaya sai ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru an dauki lokaci mai tsawo mu da muke zaune a wurin sai da muka yi nadama ina ma da bi tambayi annabi wannan tambayar a lura da magana ana ganin cewa annabi bai san ya zai yi ba ai salati ba wasa bane idan muka lura a riwayar da muka kawo jiya da aka tambaye shi akan salati ai ya ce salati yana daga cikin ilimi ne zurfi ilimi wanda yake boyayye cewa ai yana daga cikin ilimi wanda yake taskatacce kaga izan akwai asiri a ciki ba kowa bane zai iya yin salati sai dai yace Allah yayi
na'am
ai cewa akai muyi ya muke kowa muce kuma Allah yayi
na'am
yana da kyau musulmi mu nazari sosai ku yi salati mu ko mun da mun ce Allah kai ba mu iya ba to ya za a yi ka iya to karka zage wanda suka iya
na'am
karka zage su shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru saboda yana kallon me tambayar tukuna shin me zai fahimta akai in an ce za a yi bayani sabai suka ce hatta tamanna ina annahu lam yasalu har sai da muka yi kwadayin ina ma da bai tambayi annabi ba sallallahu alaihi wasallam to daga nan annabi da ya nisa sai ya ce qulu allahumma salli ala muhammad
sallallahu alaihi wasallam
wa ala ali muhammad
sallallahu alaihi wasallam
kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammad
sallallahu alaihi
wa ala ali muhammad
sallallahu alaihi
kama barakta ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid wassalam kama qad alimtu sai annabi ya ce to shikenan idan za ku yi min salati ko sai muka ce na'am na'am ya rasulullah sai ya ce ku ce allahumma salli ala muhammad allah kai tsira bisa annabi muhammadu wa ala ali muhammad da iyalan gidan muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kai tsira a bisa iyalan gidan ibrahim ka kara albarka a bisa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda da iyalan gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kai sanya albarka a bisa iyalan gidan annabi ibrahim a cikin talikai sun fi kowa domin kai ne mai yawan godiya mai girman daraja sai annabi ya ce to wannan shine salatin da kai wassalam amma mi kawiya sallama mun kama kada alimtum kamar yadda kuka sani wannan bawiya sallama bawiya salati shine mai wiya na koya muku to shine asalin salatul ibrahimiyya wannan riwayar da muka kawo al-imam ahmad ya rawaice shi nasa'i ya rawaice shi tirmizi ya rawaice shi imamuna malik imam darul hijra ya fidda shi a cikin littafin sa a wata riwayar daban-daban da wannan ta ibnu khuzaima da hakim su kuma riwayar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza antum sallaitum alayya faqulu allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ali ibrahima fil alamina innaka hamidum majid annabi alayhi salatu wassalam yace idan za ku yi min salati abinda za ku ce allah kai tsira bisa annabi muhammadu wanda shine annabi wanda yake bakuwa baya rubutu baya karatu amma dukkan rubutu da karatu shi yazo da shi allah ka kara tsira bisa iyalan gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kai tsira bisa annabi ibrahim da iyalan gidan annabi ibrahim a cikin talikai sun fi kowa domin kai ne mai yawan godiya mai girman daraja a wata riwaya ta ibnu abi laila allah ya kara mar yadda
amin
abinda yace ibnu abi laila yace laqiyani ka abu ibn ujra wata rana ina tafiya sai na hadu da ka abu dan ujratu fa qala sai yace da ni ala uhdi laka hadiyatan yanzu ibnu abi laila baka yadda in baka wata kyauta ba sai nace kwarai kuwa ina so mana sai yace kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa qulna kad arafna kaifa nusallimu alayka fa kaifa nusalli alayka wata rana muna zaune sai ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito wurin mu yana fitowa sai muka ce da shi ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam hakika mun san yadda zamu yi mu gaishe ka amma ba mu san yadda zamu yi maka salati ba sai annabi alaihi salatu wasallam sai yace qulu in za ku yi min salati ku ce allahumma salli ala muhammad kama sallaita ala ali ibrahima innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahima innaka hamidum majid abinda za ku faɗa kenan an gane ko kaga wannan kuma wata riwaya ce daban in ana bi yawa za a ga riwayoyin daban-daban ne sannan wannan riwayar da muka faɗa yanzu nan ta ƙarshen nan imam al-bukhari ya kawo ta abu daud ya kawo ta sannan imam muslim ya rawaice ta shima ibnu majah shima ya rawaita sannan a wata riwaya ta abi humaid sa'idi shi kuma cewa sahabbai cewa suka yi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa nusalli alayka ya zami mi maka salati sai yace qulu ku ce allahumma salli ala muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali ibrahima wa barik ala muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali ibrahima innaka hamidum majid kaga wannan kuma ta riwaya ce da wuya ma karkajin ta bakin mutane mafi yawa to yan uwa anan me sauraron ci a to ashe ma ba riwaya ɗaya bace ita salatul ibrahimiyya ɗin ba ma riwaya ɗaya bace ta zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka ji dinnan wannan haka yake hadisai da dama sun zo a cikin ambaton salati da kaifiyarsa sun kusa hadisai 40 na kaifiyar wannan salati salatul ibrahimiyya da kuma wasu kaifiyoyin daban wanda ba salatul ibrahimiyya din ba amma salatul ibrahimiyya ita ce mafi ingancin riwayoyi na salatota da suka zo daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi
wasallam
zuwa ga sahabbai hakika imam malik ya rawaita a cikin littafin sa muwadda imam al-bukhari ya rawaita a cikin sahih al-bukhari muslim ya rawaita a cikin sahih muslim abu daud tirmizi nasa'i imam shafi'i baihaqi Tabarani, Daruquddini, Hakim, Ibn Majah da sauransu a cikin Sunan da Masanid. Allah ya kara musu da dukkan waɗannan sun kakkawo riwayoyin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai saboda yawan riwayoyi da waɗanda suka rawaito hadisan Salatul Ibrahimiyya har ta kai ma riwayoyin hadisan sun kai kusan siga 50. A ciki akwai sigogi guda 10 manya-manya.
Na'am.
Ingantattu wanda ya kamata mu kawo su a nan domin musulmi hankalinsu ya dawo jikinsu. Duk salatin da yazo bakinka kaunarka ta motsa miƙawa annabi shi
sallallahu
alaihi wasallam kar ka tsaya ka bata kanka lokaci saboda wasu jama'a siga ta farko a cikin sigogin salatoti waɗannan al-ibrahimiyya da muke karantawa akwai Allahumma salli ala Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam
wa ala ali Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam
kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan sigar al-Imam Ahmad da Nasa'i da Abu Ya'la su suka rawaice shi sannan siga ta biyu Allahumma salli ala Muhammadin
wa
ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan sigar Tirmizi ya rawaice ta daga Abdullahi dan Abi Laila siga ta uku Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan sigar ita kuma al-Imam Ahmad da Muslim da Nasa'i da Tirmizi suka rawaice ta siga ta hudu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan siga Muslim ya rawaice ta daga Abdurrahman dan Abi Laila siga ta biyar Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wannan siga ita kuwa al-Imam Malik Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Baihaqi suka rawaice ta daga Abdullah dan Mas'ud Al-Ansari. Allah ya kara mar yadda.
Amin.
Siga ta shida. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wannan siga ita kuma wato Muslim ne ya rawaice ta daga Ibn Mas'ud Uqbah ibn Amir Al-Ansari. Sai siga ta bakwai. Ita kuma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa tarham ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama tarhamta ala Ibrahim wa ali Ibrahim wannan kuma babu ma innaka Hamidum Majid wannan Imam Bukhari ya rawaice ta daga Abi Huraira Allah ya kara mar yadda
amin
siga ta takwas ita kuma اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد wannan siga ita kuma muslim ya rawaice ta da Ahmad daga Abi Mas'ud al-Ansari sannan imamuna Malik ya rawaita a cikin muwatta sannan Abu Dawud Tirmizi Nasa'i Baihaqi duk su rawaice ta siga ta tara ita ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaice wannan shi aka fi sani to sannan siga ta 10 ita kuma yadda take Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan Imam Shafi'i ya rawaita daga Ka'ab ibn Ujra Allah ya kara mar yadda sannan yana da kyau mu fadi sunayen ruwatu na hadisai waɗanda suka zo a cikin ambatan salatota ga Annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga cikin waɗanda suka rawaici hadisan salati akwai sayyidina Abubakar Siddiqu Allah ya kara mar yadda akwai sayyidina Umar al-Faruqu Allah ya kara mar yadda akwai sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara mar yadda akwai sayyidatuna Fatimatu Zahra sayyidatu nisa'il alamina alayhi salatu wassalam sannan akwai al-imamu al-Hasan alayhi salam akwai al-imamu al-Husayn alayhi salam akwai Abu Mas'ud al-Badri Allah ya kara mar yadda akwai Ka'ab ibn Ujra Allah ya kara mar yadda akwai Abu Humayd al-Sa'idi Allah ya kara mar yadda akwai Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara mar yadda akwai Talha ibn Ubaydillah Allah ya kara mar yadda akwai Zaid ibn Harisa Allah ya kara mar yadda akwai Ibn Kharija Allah ya kara mar yadda akwai Abu Huraira Allah ya kara mar yadda akwai Barad ibn Husaydin Allah ya kara mar yadda akwai Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi Allah ya kara mar yadda akwai Ibn Mas'ud Allah ya kara mar yadda akwai Fudalah ibn Ubayd Allah ya kara mar yadda akwai Abu Talha al-Ansari Allah ya kara mar yadda akwai Anas ibn Malik Allah ya kara mar yadda akwai Amir ibn Rabi'a Allah ya kara mar yadda akwai Abdurrahman ibn Auf Allah ya kara mar yadda akwai Ubay ibn Ka'ab Allah ya kara mar yadda akwai Aus dan Ausu Allah ya kara mar yadda akwai Bara ibn Azib Allah ya kara mar yadda akwai Ruwaifa'u dan Sabitul Ansari Allah ya kara mar yadda akwai Jabir ibn Abdullah Allah ya kara mar yadda akwai Abu Rafi'in Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mar yadda akwai Ammar ibn Yasir Allah ya kara mar yadda akwai Abdullah dan Abi Aufa wanda je din nan a cikin karatu ba mun fadi cewa Allah tabaaraka wa ta'ala ya ga mai sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka ko inna salawatika sakanun lahum to shi wannan Abdullah dan Abi Aufa idan yazo ya kawo nashi sadakar ko zakka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allahumma salli ala ali Abi Aufa an gane ko to a ciki waɗanda suke ruwatu na waɗannan hadisai da suka zo da ambatan salatu ta ga Annabi Rahman sallallahu alaihi wasallam akwai shi Abdullah dan Abi Aufa din sannan akwai Abu Umamah al-Bahili sannan akwai Jabir ibn Samura Allah ya kara mar yadda akwai Abdullah dan Abbas Allah ya kara mar yadda akwai Abdurrahman dan Bashir ibn Mas'ud Allah ya kara mar yadda akwai Abu Baradata ibn Dinarin Allah ya kara mar yadda akwai Abu Baradata dan Niyar Allah ya kara mar yadda akwai Abu Umama Sahal dan Hunayf Allah ya kara mar yadda akwai Malik dan Huwairis Allah ya kara mar yadda akwai Abdullah dan Haris dan Juz'uz Zabidi Allah ya kara mar yadda akwai Abu Zarr al-Gifari Allah ya kara mar yadda akwai Wasilah ibn al-Asqa'i Allah ya kara mar yadda akwai Abdullah dan Umar Allah ya kara mar yadda akwai Hibban dan Munqiz Allah ya kara mar yadda akwai Sa'du dan Umairul Ansari daga babansa Umairu Allah ya kara mar yadda akwai Uqbah ibn Amir Allah ya kara mar yadda na ziyarce shi wannan zuwan da nayi Misra har nayi wazifa a cikin Rawdatsa
na'am
ware da gaske abin mamaki abin sha'awa na shiga bayan nayi ziyara a Shilarwan da na iski a ciki tijanawa ne
na'am
kenan sai muka ce magarba yayi mi sallah da muka yi sallah sai nace to a nema mana izini ban sani ba ko ba su ra'ayi ina so in yi wazifa amma nan cikin masallaci shi shi wanda aka ga wannan sai ya ce ah masha Allah akwai dan uwa da muke tare da shi ana ce mai Shehu Barno
na'am
eh yawwa kwarai da gaske shi yake kai mu duk ziyarce ziyarcen mutum kirki ne sosai to shine sai ya nemi izinin shi wannan sai ya ce ah bismillah ai shi ba tijani ne ai mu yi gaba dai kawai sai ya ce ai muka yi sallah a masallaci mu shiga ainihin Rawdat ta shi Uqbah ibn Amir mai wazifa ma a ce
na'am
to da muka yi ma har ma yake kawo mana hikayoyi in Sheikh Mahmud al-Hayafiz al-Misri in yazo ziyara gashi 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 ya taba shigowa ya gaida Uqbah ibn Amir akwai wata mata da aka taho da ita tace ta ji muryar Uqbah ibn Amir ya amsa gaisuwar Sheikh Mahmud al-Hayafiz al-Misri
Allah
sai 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 to waɗannan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka rawaito waɗannan hadisai na ambato salatoci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da ka kar mutun ya haddace wani riwaya guda daya yayi tarjuma da mutane ba kyau salati ne kuma ba kuskure bane dan wani yayi wani salati kai ka tsaya a ra'ayinka dai ba zan yi wa annabi wani salati ba in ba salatul ibrahimiyyah shi ma salatul ibrahimiyyah kaji kai fiyoyi kai biyoyi ne ka iya wasu baka iya wasu ba ka san wasu baka san wasu ba alimta shay'an wa gabat anka ashiyau kul lil ladzi yad'i fil ilmi ma'rifatan alimta shay'an wa gabat anka saboda haka yana da kyau mu hada kanmu mu so junan mu in dai mutum yana so ya nuna soyayyar annabi sallallahu alaihi
wasallam
kuma bai kauce hanya ba da Allah kar Adamu kowa ya tsaya ya gode iya nashi soyayyan salatin da ka iya kai duk salati salati ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai karba saboda kuma ni ina ganin anan ya dace ba ma waɗannan sigogin guda goma ba in kawo sauran sigogin salatul ibrahimiyya din domin a ji su da kyau a san su kaga mun fadi siga ta goma ko to siga ta goma sha daya ita ce Allahumma salli ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima innaka Hamidum Majid wannan siga al-Imam Ahmad da Dabarani su suka rawaita ta daga Talhat dan Ubaidillah Allah ya kara mai yadda siga ta 12 ita ce Allahumma salli ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ali Ibrahima innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ali Ibrahima innaka Hamidum Majid wannan sigar ita kuma Nasa'i ya rawaice ta daga Talhat dan Ubaidillah Allah ya kara mai yadda
amin
siga ta 13 ita kuma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid warham Muhammadan wa ali Muhammadin kama rahimta ala Ibrahima innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ita kuma wannan siga ibn jarir ya rawaice ta daga abdullahi dan abbas Allah ya kara mar yadda siga ta 14 Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ali ibrahima wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ali ibrahima innaka hamidum majid wannan sigar ita kuma Imam Shafi'i ya rawaice ta daga Ka'ab ibn Ujra Allah ya kara mar yadda siga ta 15 Allahumma salli ala Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahima Allahumma barik ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahima ita kuma wannan sigar anan ta tsaya wannan siga Isma'il al-Qadi shi ya rawaice ta daga Abdurrahman dan Bashir ibn Sa'ad Allah ya kara mar yadda sai siga ta 16 Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima warham Muhammadan wa ali Muhammadin kama rahimta Ibrahima an gani ko kaga wannan kama rahimta ala wannan kama rahimta Ibrahima wa ala Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ali Ibrahima innaka Hamidum Majid wannan sigar ita kuma Ibn Musdi shine ya rawaice ta daga Sayyida Aishatu Siddiqiya Allah ya kara mata yadda
amin
siga ta 17 Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi kama sallaita ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid wannan sigar ita kuma Imamuna Malik ya rawaice ta daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mar yadda siga ta 18 Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid Allahumma watahannan ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama tahannanta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallamta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid wannan siga ita kuma Al-Qadi Iyad shine ya rawaice ta a cikin littafin sa Ash-Shifa da isnadi al-muttasil ila Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu warjallahu ta'ala anhu ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam siga ta 19 Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barakta ala Ibrahima wa ali Ibrahima innaka Hamidum Majid wannan riwaya duk cikin sigogin salatota Ibrahimiyyai babu gajeriya kamar ta babu gajeriya kamar ta Bahawi da Abu Sa'id ibn al-Arabi suka rawaice ta siga ta 20 Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin warham Muhammadan wa ali Muhammadin kama sallaita wa barakta wa tarhamta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid wannan riwaya Hakim ne ya rawaice ta daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mar yadda
amin
siga ta 21 inda suka ce wannan ce ma tafi zama gajeriya ko da ke wasu sun ce abin da yasa aka ce waccan ce mafi gajarci a cikin sahihan riwayoyi ba gajeriya kamar ta shine magana wannan siga ta 21 Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan al-Imam Ahmad ya rawaice ta daga Zaid ibn Harisa Allah ya kara mai yadda siga na 22 Allahumma salli ala Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wannan sigar ita kuma dabarani ya rawaice ta daga Abi Huraira Allah ya kara mai yadda siga ta 23 Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wannan siga Muslim ya rawaice ta da Abu Uwanata da Abu Dawud sannan Hakim ya inganta shi Allah ya kara musu yadda siga ta 24 Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan riwaya al-Imam Ahmad ya rawaice shi a cikin Musnad Hakim ya rawaita a cikin Mustadrak Baihaqi ya rawaito daga Ibn Mas'ud Abdullah dan Mas'ud Daruqutni shi ma ya rawaito Ibn Hibban shi ma ya kawo Allah ya kara musu yadda siga ta 25 Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan siga ita kuma an rawaice ta ne daga Uqbatu dan Amru Allah ya kara mari yadda amma Abu Dawud da Daruqutni su suka fidda shi siga ta 26 Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan siga ita kuma al-Imam Ahmad ya rawaice ta da Ibn Hibban da Daruqutni da Baihaqi daga Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda siga ta 27 Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa azwajihi wa ummahatihi al-mu'minina wa zurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan siga ita kuma Abu Dawud shi ya rawaice ta daga Abi Huraira Allah ya kara mari yadda wato a wannan siga za a ga Annabi alayhi salatu wasalam ya bambance tsakanin matansa da zuriyarsa da kuma ahli baiti anan ne zaka gane cewa ahlul baiti ba matan Annabi ake magana ba sannan ahlul baiti ba zuriyar Annabi ake nufi ba amma kuma dukkan su suna iya daukar sunan amma dai a cikin wannan salatin kaga sai ya raba su uku akwai matansa akwai zuriyarsa akwai ahli baiti ahli baiti sune ali abbas ali aqil ali jafar ka gane ko ahlul baiti ne matansa ahlul baiti ne zuriyarsa ahlul baiti ne to amma ahlul baiti don aka ce gaba daya matansa suna ciki in aka ce ahlul baiti ake bance ali aqil ali jafar Ali 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 Abbas amma idan aka ce zuriyarsa to Ali Ali ne kawai ya'yan Sayyida Fatima ake magana kun gane ko shi yasa a riwaya za ji ya ce Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minina wa zurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan Abu Dawud ya rawaita daga Abi Huraira Allah ya kara mari yadda siga ta 28 Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wannan shi kuma wannan siga anan ta tsaya ba innaka Hamidum Majid wannan siga Imam al-Bukhari da Nasa'i da Dahawi da Ahmad suka rawaice ta Allah ya kara musu yadda siga ta 29 Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim ita ma wannan sigar anan ta tsaya Imam al-Bukhari ya rawaice ta daga Abi Sa'id bin Al-Khudri, Allah ya kara mar yadda. Siga ta 30. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ali Ibrahima. Ita ma anan ta tsaya. Imam Al-Bukhari da Nasa'i da Ibn Majah suka rawaita daga Abi Sa'id bin Al-Khudri, Allah ya kara mar yadda. Siga ta 31. Allahumma ij'al salawatika wa rahmatika wa barakatika ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama ja'altaha ala Ibrahima wa ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Wannan kuma al-Imam Ahmad ya rawaice ta daga Buraidatu Ibn al-Aslami, Allah ya kara musu yadda.
Amin.
Siga ta 32. Allahumma ij'al salawatika wa rahmatika wa barakatika ala Muhammadin nabiyyi wa azwajihi ummahatil mu'minina wa zurriyyatihi wa ahli baitihi. Kaga anan ma ya ƙara ba su. Kama sallaita ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Wannan siga Ibn Addi shi ya rawaice ta daga Imam Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu. Siga ta 33. Allahumma ij'al salawatika wa barakatika ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama ja'alta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Wannan siga ita kuma Ibn Abi Shayba ya rawaice ta da Sa'id ibn Mansur daga Al-Hasan Al-Basri, Allah ya kara mar yadda. Siga ta 34. Allahumma ij'al salawatika wa barakatika ala Muhammadin kama ja'altaha ala Ibrahima innaka Hamidum Majid. Wannan siga ita kuma al-Imam Ahmad ya rawaice ta da Isma'il al-Qadi daga Hasan al-Basri, Allah ya kara mar yadda. Siga ta 35. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Muttafaqun alayhi. Amma lafazin na al-Imam Ahmad ne. Siga ta 36. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid. Wannan siga ita kuma Ibn Majah ya rawaice ta daga Abi Humayd as-Sa'idi, Allah ya kara mar yadda. Siga ta 37. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Wannan siga ita kuma Imam Al-Bukhari da Muslim suka rawaice ta. Siga ta 38. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Wannan siga ita kuma al-Imam Ahmad ya rawaice ta da dahawi da sanadi ingantacce. Kaga anan ma ya kara kasa ahli baiti gida uku. Ahli baitihi, azwajihi, zurriyatihi.
Na'am.
An gane ko? Ahli baitihi kaga Alu Abbas, Alu Aqil, Alu Ja'far, Alu Ali. Azwajihi su kuma suma ahlul baiti. Wadancan suma ahlul baiti. Zurriyatihi suma ahlul baiti. To amma wadancan sune ammawan ahlul baiti. Wadannan khassawan ahlul baiti. Wadannan khassatul khassati na ahlul baiti. اللهم أنت أمرتنا بالصلاة على نبيك الكريم سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ووعدتنا بالصواب وبالدرجات الأولى والخروج من الذنوب وقد صلينا عليه كما علمنا وآتنا ما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه وسلم تسليما. آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أضيف إليها ألف آمين.
آمين.
الحمد لله يوم ودنن سوني روايوي da suka zo a cikin ambatan salatota cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Mun kawo salatotan, mun kawo kuma su sahabban da suka kawo, sannan mun kawo ruwatu waɗanda suka rawaito daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To abinda ake so ƴan uwa mu sani, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai iyakance ba, bai iyakance cewa dole kowa sai yayi wannan salatin da aka faɗa, salatul ibrahimiyya ba. domin har ta kai ga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mar yadda yana cewa idza sallaitum ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa ahsinu salat fa innaha turadu ala hadratihi idan za ku yi salati ga annabi rahama sallallahu alaihi wasallam to ku kyautata masa salati domin ana bujiro masa da ita zuwa ga halararsa da sunan ku da sunan iyayen ku da sifofin ku so ku yi masa salati mai kyau sai aka ce Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Mas'ud fa allimna kaifa naqul Abdullahi dan Mas'ud koya mana ya zamu ce sai ya ce qulu allahumma ij'al salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalina wa imamil muttaqina wa khatimil anbiya'i muhammadin abdika wa rasulika wa qa'idil khairi wa rasulir rahmati allahumma ib'ashu maqaman mahmudan yagbiduhu bihil awwalun wal akhiruna allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid agani
na'am
an abdullahi bin mas'ud wannan riwayar daga abdullahi dan mas'ud ne kuma kaga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mar yadda sahabi ne ai ya kamata da aka tambaye shi ya fadi wadancan din da annabi ya fadi amma kuma sai ya fadi wannan saboda haka abinda ake so mu sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi kayyadewa al'ummar sa baki ɗaya cewa kar sai masa salati sai da salatul ibrahimiyya ba domin matsayin su ba ɗaya bane kuma minna illa lahu maqamun ma'lum an gane ko yayi taqayidi ga wasu ya idlaki ga wasu ya qayyade ma wasu ya kuma warware ma wadansu shi yasa zaka ji a hadisi yana cewa idza antum sallaitum alayya faqulu allahumma salli ala muhammadin
sallallahu alaihi wasallam
wa ala ali muhammadin
sallallahu alaihi
kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid to kaga ya iyakance ma wasu kenan saboda kai yana da kyau in zaka yi salati ka karanta wannan ko da zaka karanta wani sai ka karanta wancan in kuma ka karanta wannan din ya ishe ka shikenan ka tsaya in kuma ka karanta wata kaifiyar wanda kai ka sani baka karanta wannan din ba shi ma wannan ya ishe ka domin idan aka lura ya ce idza antum sallaitum alayya idan ku musulmi za ku yi min salati faqulu ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid ya san cewa al'umman sa ba sahu ɗaya bane sahu uku ne sai kalli sahu na biyu muminai kenan sai ya ce musu idza sallaitum alayya fa ahsinu
na'am
an gane ku idza sallaitum alayya fa ahsinu ku ba sai kun wancan da ne ga mu wadannan in za ku yi mun kai ku kyautata min kawai ka gani ko to sai na uku su kuma sahu na uku sai ya ce musu innakum tu'raduna alayya bi asma'ikum fa ahsinu salata alayya ku sani cewa ana bujiro mini da sunayenku wani dan wani jikan wani yayi maka salati saboda ka fa ahsinu salata alayya in za ku yi ku kyautata min salati domin lokacin da za a ga min sunanku in yi farin ciki da ji wannan shi ne dalilin da yasa zaka ga tili daiwa daga cikin sabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da salihan bayi sun yi annabi salati sallallahu alaihi wasallam da sigogi daiwa ba kuma cikin sigogin nan da muka ambata a cikin waɗannan salatota ibrahimi yayi ba waɗanda suka gangaro a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam misali akwai siga wanda ake kiranta as-sigatus siddiqiyatul bakariyya Sayyidina Abubakar ne yayi kuma ba Ibrahimi ne yayi ba ka gani ko sunan ma sigar kenan as-sigatus siddiqiyatul bakariyya al-mansubatu li Sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara mana da ga yadda yace ba ma ɗaya yayi ba yace Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina kaga bai ce Muhammad ba kaga shi annabi aidai zai ce amma sai ce ku ce Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ce ku ce sayyidina ba shi ko sayyidina Abubakar sai ce Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin annabiyil ummiyil habib al-alil qadri al-azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wannan sayyidina Abubakar siddiqu ne Allah ya kara mana sannan wata riwayar ta shi kuma Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa nabiyika wa rasulika وحبيبك وأمينك وخيرتك وصفوتك بأبدل ما صليت على أحد من خلقك. اللهم فاجعل صلواتك ومعافاتك ورحمتك وبركاتك على محمد سيد المرسلين وقاتل النبيين وإمام المتقين محمد قائد الخير ورسول الرحمة. اللهم قرب زلفته وعزم برهانه وكرم مقامه وبعث مقاما محمودا يقبله بالأولون والآخرون وانفعنا لمقامي المحمود يوم القيامة وخلفه فينا في الدنيا والآخرة وبلغه الدرجة والوسيلة من الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ونن إتاكي كرا سيرة البكرية. سنن سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله تعالى عنه شيما دد ونن رواي na hadisai na salati da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma da ya tashi yin salati sai bai salatul ibrahimiyya din ba. Wannan siga ana kiranta as-sigatul alawiyya daga sayyidina Ali ne. As-sigatul alawiyya al-mansubatu lil imam Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu. Shi da ya tashi sai ya ce inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. لبيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما صبح لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الدائي إليك بإذنك السراج المنير وعليه السلام. سيغا تفرقوك يعني ta sayyidina Ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala amin. Siga ta biyu kuwa yana cewa salawatullahi wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala muhammadin wa ali muhammadin wa alayhi wa alayhi musallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan kuma ita ma siga ta biyu ce daga sayyidina Ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu. Abu Musa al-Madini ya fidda shi a cikin littafinsa. Siga ta uku ta sayyidina Ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu, wato tana kama da salatul fatihi da maguliga. Wannan siga din yana cewa Allahumma dahiyal madhuwati wa bari al masmukati wa jabbar al qulubi ala fidratiha shaqiyaha wa sa'idaha ij'al sharaifa salawatika wa nawami barakatika wa ra'fata tahannunika ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika al-fatih lima ugulika wal-khatimi lima sabaka wal-mu'lini al-haqqi bil-haqqi har zuwa karshe. Tana da tsawo kwarai ita wannan. To wannan daga sayyidina Ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu kenan. To an ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi a gaban su annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadi wato salatul ibrahimiyya din, amma dukan su tunda da ya ba su kofa ya ba su daman cewa su kyautata in za su yi masa salati, sai gashi su ma sun yi nasu. Sannan ga diyarsa sayyidatu nisa'il alamina sayyida fatimatu zahra alaiha salatu wassalam, sanda za ta yi masa salati ba ta yi salatul ibrahimiyyan ba, sai ta ce Allahumma salli ala man ruhuhu mihrabul arwahi wal malaikati wal kauni. Allahumma salli ala man huwa imamul anbiya wal mursalina. Allahumma salli ala man huwa imamu ahlil jannati ibadillahi almu'minina
sallallahu alaihi wasallam.
Wannan salatin sayyida fatimatu zahra alaiha salam shine wannan. To sannan akwai sayyidina Abdullah dan Abbas, shi ma sahabi ne, shi ma da ya tashi yin salati din sai nashi bi salatul ibrahimiyyan ba, sai ya ce Allahumma ya da'imal fadli alal bariyya ya basidal yadaini bil adiyya ya sahibal mawahibis saniya salli ala muhammadin khairul wara sajiya waghfir lana ya zal ula fi hadhihi al-ashiya. Wannan salatin Abdullahi dan Abbas kenan, Allah ya kara mar yadda. Sannan akwai al-Imam Ali Zainul Abidina dan al-Imam al-Husain alayhi assalam, shi ma da ya tashi yin salati bai salatul ibrahimiyyan ba, sai ya ce Allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awwalina wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirina wa salli ala sayyidina muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. sai ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mahdi sabiyya wa salli ala sayyidina Muhammadin shabban zakiyya a wata riwaya shabban fatiyya wa salli ala sayyidina Muhammadin kahalan mardiyya wa salli ala sayyidina Muhammadin rasulan nabiyya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin hatta tarda wa salli ala sayyidina Muhammadin ba'dar rida wa salli ala sayyidina Muhammadin abadan abada Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bis salati alayhi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alayhi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama aradta an yusalla alayhi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada khalqika wa salli ala sayyidina Muhammadin riba nafsika wa salli ala sayyidina Muhammadin zinata arshika wa salli ala sayyidina Muhammadin midada kalimatika allati la tanfadu Allahumma wa'adi Muhammadan alwasilata wal fadilata wal fadala wal fadilata wad darajata rafi'ata Allahumma azzim burhanahu wa aflij hujjatahu wa abalig ma'mulahu fi ahli baytihi wa ummatihi Allahumma ijal salawatika wa barakatika wa rafatika wa rahmatika ala sayyidina Muhammadin habibika wa safiika wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi abdali ma sallaita ala ahadin min khalqika wa barik ala sayyidina Muhammadin misla zalika wa raham sayyidina Muhammadin misla zalika Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil layli idha yagsha wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nahari idha tajalla wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirati wal ula Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin as-salata tammata wa barik ala sayyidina Muhammadin al barakata tammata wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-salama tamma Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin imam al-khairi wa qaid al-khairi wa rasul ar-rahma Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abad al-abidina wa dahr ad-dahirina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi al-ummi al-arabi al-qurashi al-hashimi al-abdahi al-tihami al-makki sahib al-taji wal-hirawati wal-jihadi wal-magnami sahib al-khairi wal-mayri sahib al-saraya wal-adaya wal-ayati wal-mu'jizati والعلامات الباهرات والمقام المحمود والهود المورود والشفاعة والسجود للرب المعبود اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وانا شيني صلاة الإمام علي زين العابدين بين الإمام الحسين عليه السلام الله يكرم مسيدا saboda haka zamu dakata anan saboda lokaci ya fara hararan mu idan Allah ya kai mu gobe zamu ji su kuma salatutan sauran akabiru wato as-sulha kamar su Imam Shafi'i su Imam Dabarani Sayyidi Ahmad Ar-Rufa'i su Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani su Ibn Arabi Al-Hatimi su Maulana Sheikh Ahmad Tijani dukka zamu ji a cikin jawaban da zamu yi gobe idan Allah ya kai mu da taimakon Allah ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugi sallana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu ajis ubayda nufarrij karbahu abadan ya man la shabiya lahu haqqan wala niddu antal jiyasu li kulli khaifin wajalin ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farrij li ummati khairul khalqi gammahumu wala inaluhumu nasabun wala hasadu bil mustafa al mujtaba al muktar sayyidina muhammadun tahirul ansabi ya ahmadu صلي وسلم على خير الورى جدد محمد آل ياسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وانقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله
صلوا عليه وسلموا تسليما وأجابهم طلب الإله كدندما ajabum dalabul ilahi kadindaha wa ajabum dalabul ilahi kadindaha imama ni din ami dal ilaha hadina imama ni din ami dal ilaha hadina imama ni din ami dal ilaha hadina sallu alayhi wa sallimu taslima wa atala zajjatuhu wa kalkil arfaji 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 اللهم يده بذاك المجمعي اللهم يده بذاك المجمعي اللهم يده بذاك المجمعي صلوا عليه وسلموا تسليما 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 صلوا عليه وسلموا تسليما